sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Elikaya. Aje Juma ne babban jami'in diplomasiya na kasar Mali ya buƙaci Dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kasar ta yammacin Afirka da ke fama da rikicin ta'addancin masu ikirarin Islama sama da shekaru goma su fice nan take. Yana mai cewa sun gaza wajen aikinsu. Ministan harkokin wajen Abdullahi Diop ya buƙaci hakan a wani jawabi da ya yi kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yace tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya bata cimma manufofinta ba kuma tana haifar da rashin yarda a tsakanin jama'a. Tun a shekara ta 2012 ne kasar Mali ke kokarin shawo kan mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama. A shekara ta 2012 ne aka tilastawa 'yan tawaye masu tsatsauran ra'ayi daga riƙe madafun iko a garuruwan arewacin Mali tare da taimakon sojojin da Faransa ke jagoranta. Amma suka sake yaduwa a cikin Sahara inda suka fara kai hare-hare kan sojojin Mali. Dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, tawaga mai sama da sojoji 15,000 sun zo ne bayan 'yan watanni a wannan yaƙi da ke zama ɗaya daga cikin ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya mafi hatsari a duniya. Aƙalla dakarun wanzar da zaman lafiya 170 ne aka kashe a ƙasar tun shekara ta 2013 a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. A jiya Juma'a ƙasar Rasha ta tabbatar da fara tura man fetur ƙasar Pakistan da karɓar kuɗin sin a wajen biya. Tana mai bayanin cewa ƙasar ta kudancin Asiya bata samu wani ragin biya na musamman ba. Prime Minister Pakistan Shahbaz Sharif ya sanar da cewa ranar Ladin da ta gabata jirgin dakon mai na farko daga Rasha ya iso inda ya sauke mai a tashar birnin Karachi na kudancin ƙasar. Sharif ya shelanta cewa zuwan jirgin mafarin sabuwar hulɗa ce tsakanin Islamabad da Moscow. Daga bisani ministansa na fetur ya bayyana cewa Pakistan ta biya a walajar fetur ɗin da kuɗin sin wato yuan. Ministan makamashi na Rasha Nikolai Shilginov ya ce ba a rage wa Pakistan farashin man fetur ɗin ba. Jagoran shiya a yankin ƙasar Haiti ya ce tallafin jin ƙai zuwa Haiti na buƙatar a duba tasirin gungun wasu 'yan bindiga masu makamai da ke jan akalar wasu sassan ƙasar. Ya bayyana hakan ne gabanin tattauna da ƙungiyar tarayyar Turai a watan gobe. Duk wanda ke son kai kayan jin ƙai Haiti to sai ya samu fahimta da gungun Ralph Gonzales, wanda shine Prime Minister St. Vincent da Grenadines, wanda har ila yau shine shugaban al'ummar Amurka ta kudu da kuma Caribbean, ya bayyana haka a zantawa. Amma dai bai ba da bayanin yanda za a daidaita da gungun ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai cimma buɗaɗɗe kuma ƙaƙƙarfan tsarin sadarwa tsakanin Amurka da Sin a ziyarar da yake a ƙarshen makon nan. A ziyarar aikin da aka ɗage a watan Fabrairu don zargin wani balan-balan ɗin asirin ƙasar Sin da ya shawagi a samaniyar Amurka. Jin kaɗan gabanin kamane sirrin ajiya Juma'a, Blinken ya shaidawa taron manema labaru cewa jami'an Amurka za su yi maganar gaskiya keke da keke da Sin kan lamura da dama. Da yake magana a gefen ministan wajen ƙasar Singapore Vivian Balakrishnan da ya kawo ziyara, Blinken ya ce Amurka za ta tabbatar gasar da ke tsakanin su da Sin ba za ta juye zuwa fito na fito ba. Ba a da ƙwarin gwiwa sosai cewa ziyarar za ta kawo ƙarshen tsamar da ke tsakanin ƙasashen biyu. A jiya Juma'a kakakin ma'aikatar wajen Sin Wang Wenbian ya ce Amurka na ɗaukar Sin a matsayin kishiyarta ta farko da kuma abokiyar ƙalubale mai ƙwari, wanda ya ce hakan babban rashin fassara abun yadda yake ne. Ya ce gasar da ke tsakanin Amurka da Sin na rashin sanin ya kamata ne da cin zali, kuma zai tura ƙasashen biyu ne fito na fito da kuma raba kan duniya. Babban jami'in diflomasiyyar Saudiya zai ziyarci Tehran, mataki na baya-bayan nan na maido da hulɗar diflomasiyyar tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya, a cewar wata sanarwa da Iran ta fitar a jiya Juma'a. Sanarwar ta ce ministan harkokin wajen Saudiya Yarim Faisal bin Farhan zai gana da takwaransa na Iran Hussein Amir Abdullahian a yau Asabar.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu yi wayoye da yan magana kan kira adon tafiya. Zamu duba yadda tsaro ya kasance a shekaru 8 na mulkin shugaba Muhammadu Buhari, don mu ga wani hali ake ciki yanzu, don kuma yin hasashen ina aka dosa. Kamfanin tsaro na Beacon Consultants da ke bincike kan sha'anin tsaro ya yi dogon bincike kan tsaro na shekaru 8 ɗin shugaba Muhammadu Buhari. Shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ya mun ƙarin bayani.
Wato, bisa ga alƙaluman da muke tattarawa a ƙarƙashin shekaru 8 da shi shugaba Buhari yana mulki, jihar Borno ita tafi samun yawan mace-mace, baya ga ita sai jihar Zamfara, jihar Kaduna da kuma jihar Niger, sannan jihohin Benue da sauransu da suka biyo baya. Bisa ga wa'annan shekarun 8, alkaluman jihar Borno ya kama 300,000 da dan abin da ya rage kadan daga 700 a karkashin wayannan shekarun nan guda 8. Amma idan ka ware watan Mayu, wato a watan Mayu na shekara 2023, wanda akan shi ne muka yi wannan reportin, jihar Plateau shine aka fi samun mace-mace da mutum 126, sai kuma jihar Borno wadda ke bin bayan jihar Plateau din, to ita kuma da mutum 97 a watan Mayu. A takaice dai abinda muka gani kenan. Idan ka zo kuma da satan jama'a don karban kudin fansa, to kusan a shekarun nan guda 8, jihar Katsina, jihar Zamfara, jihar Kaduna da jihar Niger kusan su ne suka fi yawan wannan matsala na sace-sacen jama'a don karɓan kuɗin fansa. Abin da ya biyo baya sai jihohin da suke kudu maso yamma, su ma ana samun yawan alkaluman wa'annan sace-sacen jama'a don karɓan kuɗin fansa.
Da yake rahoton ya yi duba na tsanaki, musamman kan abubuwan da ya faru a watan Mayu na wannan shekara, ko mai alƙaluma ke nunawa? Bari kuma mu koma baya kaɗan. Dokta, yi mana ƙarin bayani mana akan yadda aka tunkari ƙalubalen tsaron na yayin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari.
Wato, malam sun, idan muka duba dangane da martani wanda jami'an tsaro suke kaiwa, lalle ba shakka ƙarƙashin mulkin shugaba Buhari ya kashe kuɗaɗe masu ɗimbin yawa akan ɓangaren tsaro. Kana ma iya cewa ba tare da shakku ba na cewa a ƙarƙashin wannan jamhuriya na huɗu da muke, babu wata gwamnati wadda ta kashe kuɗi a ɓangaren tsaro kama gwamnatin shugaba Buhari. Ya kode ya karɓa ragaman mulki a shekara 2015, kuɗaɗen da ake ware ma ɓangaren tsaro, kasafin kuɗi kenan, biliyan 900 ne, ko ɗan abinda da ya kama haka nan. To, ko da ya sauka wannan abu ne kenan, adadin kuɗin da aka ware ma tsaro a cikin kasafin kuɗi ya kai ₦2.3 trillion. To, kaga kenan ƙari kusan na kashi 300 a cikin 100 wanda ya yi ɓangaren tsaro. To, ma'anan wannan shine ƙarin makamai da muka gani a bangaren tsaro daga abin da ya kama da soja wato rundunar soja ta sama da ta kasa da ta ruwa duk mun ga ƙarin makamai wanda ma kusan tana yi cewa nahiyar Afirka Najeriya kusan yanzu tana da fada aji saboda yawan makamai da sojojin take da shi sannan haka in ka je sauran bangarori na tsaro wato ta kai kide ina son a tuna cewa bangaren tsaron nan suna da yawa in ka fara kidaya sun fi 20 to dukkansu kowanne ka daga za ka ga akwai irin wannan karin yawan makaman da karkashin bangaren to haka ma dangane da walwala na jami'an tsaron nan shi ma mun ga ingancin sa a karkashin mulkin shugaba Buhari abu na uku shine karin yawan su ma'aikatan su kansu ya bayar da umarni an dauke sabbin ma'aikata a yawancin bangarorin na tsaro daga abin da ya kama da sojoji zuwa ga yan sanda da ma sauran bangarorin na tsaro kusan duka an ga wayannan to a karkashin wannan kuma muna iya ambatar irin horo wato training kenan wayannan bangarorin tsaron suka samu a karkashin sa to sai kuma muka zo mu ga operation wanda ake yi wayannan bangarori na tsaro daga abin da ya kama na sojoji da kuma sauran ma bangarorin tsaro kalli an yi hubbasa sosai karkashin gwamnatin shugaba Buhari sai dai inda gizo ke tsaka inda matsalar take dukkan wayannan yunkurin da yayi bai kai ga rage yawan mace-mace da ake samu a kasa ba ba shakka daga shekara 2015 zuwa 2016-17 mun ga rage abinda mace-macen da ake samu ko da ya shi daga mulki yawan mace-macen ya kama kusan 13,000 to a shekarunsa na farko ba shakka ya samu ya rage wayannan zuwa 5,000-6,000 haka to amma daga shekara 2021 sai abin ya killa ya kai har ga 10,000 da wani abu a dan kai haka ma shekara 2022 ya kai har mutum 12,000 wanda suka rasu a kasa saboda matsalar tsaro to kaga kusan an koma gidan jiya to abin da ya faru a karkashin wannan lokacin ko da ya karba rigaman mulki matsalar ta'addanci ne a arewa maso gabas ke tayowar mace-macen nan sai ya samu cikin wayannan yunkurin da na ambata da farko aka rage wannan matsala na ta'addanci a arewa maso gabas to amma kuma sai sabbin matsaloli na tsaro suka taso a arewa maso yamma matsalar yan bindiga wato banditry sai kuma kudu maso gabas wayannan masu fafutukan aware wayanda suke kai yara da suke kashe-kashe da sauran matsaloli na cikin gida wayanda kuma sun masu kara bullukai a sauran yankuna da jihohi wanda ya kai ga yawan wannan adadin a takaice abin da ke son nuna an rage matsalar ta'addanci amma kuma sabbin matsaloli sun taso suka zo suka kawo yawan wayannan mace-macen da na ambata to a takaice dai yana da wuya in dai kai amfani da alƙaluman kashe-kashe da ake zamu a kasa kace an yi hubbasa wurin bangaren tsaro wato dangane da ayyukan da jami'an tsaro suke yi kenan
to yanzu kuma bari mu duba halin da ake ciki yanzu dangane da kamulo da shugaban kasa Senator Bola Ahmed Tinubu akan sha'anin tsaron to shin waɗanne matsaloli ne ke shafar sha'anin tsaron da kuma yadda za a magance su zamu dora daga inda muka tsaya Dr. Kabiru Adamu shugaban kamfanin da ke bincike kan sha'anin tsaro wato Beacon Consultants masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Mainaka yake sallama da ku mu kasance lafiya masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Mainaka yake sallama da ku mu kasance lafiya
to zuwa gaida Malam Hassan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ma sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na da ɗayan gari. Shirin da sashin labarai na muryar Amurka ke kawo mai sauraro a wannan mako muna kanan Dabo inda muka leƙa karamar hukumar Gabasawa. Muka kuma an shiga garin Shargalle zamu kuma ji labarin yaya aka samu tarihin wannan gari. To ya sunan malamin da kuma mukami?
Sunana Idris Le Yawa Gabasawa local government.
Kai ne?
Ni ne mai unguwa.
To wannan gari Shargalle yaya aka samu wannan suna wannan gari Shargalle?
To mu asalin wannan gari ya samu Shargalle. To muna da wani dattijo ne ana ce masa na gangare. To shine asalin sa yake yawo haka kaman ajeji. Yake dan saro itace. Yake zuwa yake sassakar kota. Yake ratayawa a kaman warki na mutanen da. Warkin kaman irin wannan za a je mai fata. Akuya to yake karin da dinda zuwa wannan kurfi da zuwa gatari to yake karin ga yawo a wannan guri kana saro itace na kan burkali to sai ka zo ka sassake wannan kota mu kuma a kauyance to zamu sayi wannan kotar mu hu da magirbi mu dinga zuwa muna sassabe muna gyara gonaki muna yin noma muna cin abinci to shine hi kuma a lokacin to gurgu ne yana tawaka a Shargalle to shine sai muka sa masa na gangare Shargalle
to muna batun kamar shekaru nawa kenan
kai abin zai kamar mu a yayin mu kamar nan zai kamar shekara 46
yafi
shekara 40 garin to shi kuma da mutuwar sa bai fi a shekara 43 ba ko da 4
to kafin shi din da ya sunan garin
gazara eh
to yanzu kenan sunan gari gazara ya bace sai
shi ya bace sai Shargalle
eh me ne shi kuma ma'anan gazara
shi ma'anan gazara kaman in ka taho hanya zaka iya amfane da mutanen kauyuka a ce kalawan gazarawa
shi kuma yaya aka yi gazara ya samu suna
to ai ka san mutumin da muna da rijiya ne a jeji ana ce mata
sha da koko
eh to asalin wannan
wata
eh
ka sha da koko
kam ko yanzu ka je zaka iya sa koko ka kan motar ruwa ka zo ka sha
ruwan na sama
eh ruwan na sama to asalin garin kenan sai a ce mun tafi gazara mu hawo ruwan sha da koko
to shi wannan Shargalle me yan garin nan aka son fa da shi ke yan garin nan
mu yan garin nan muna amfani da kiwo da noma
shine
abin da muka fi karfi ga shi
baya
da shi za mu iya zuwa yaran mu suna zuwa kan garuruwa haka suna neman abinci suna kawo mana
to yanzu mutane baki idan sun ji sunan garin Shargalle shin akan yi muku tambaya ko ya mutane suke ji idan sun ji sunan garin da kuke
za mu iya jin dadi mu ba mu damu ba duk sanda aka kira mu mutanen Shargalle ba za mu bata ran mu ba muhalli asalin garin mu kenan ko daga wanda kasa in ka ce kasar Gabasawa local government Shargalle ba damuwa
shi wanda ya sa Shargallen wata sana'ar da yake
shi wannan ita ce sana'ar sa ta sassaka
na gangare
eh ba shi da ita he nona he kiyo he sassakan nan ita ce aikin sa
daga garin Shargalle mun leka garin Birgimar Kura zamu ji yaya aka samu wannan suna ta Birgimar Kura
to
zaka
bayyana
mana
sunan
da
mukami to
zaka fara bayyana mana sunan ka da mukami
to ni suna na Musa Haruna yanguwa ne wasan da cikin garin Birgima
shin wannan gari na Birgimar Kura yayi aka samu wannan suna a bamu tarihi
yana aka samu wannan suna gari aka na Birgima shi dai gari ne san da ka hada shi rabi Fulani rabi Kanawa yi samun yin gari suka tare da wannan gari Birgima kenan
Birgima
yawwa a ya samu Fulani da Kanawa ne shi kenan malai su yi samun Birgima shi kenan gari tare Birgima
to ya aka yi aka samu kuran
wannan haɗin Fulani da Kanawan shi ne aka ce Birgimar Kura
to
kin gane yau ki fahimci haka shine malaman gari suka ce to mu wannan gala sun da saki ne ga Fulani ga Kanawa to abin malamin sai sai to galmu sun sabbi mun kula shike ne tare haka
muna batun shekaru nawa
ne kai fara arab kai ya fi 40 gaskiya an ga ne ka hamsin warai kwa
to a da din an yi wani yaki ne ko wani wannan koko kawai dai
ba wani ya hada ba wani yaki hirama da ya hada kuma garin mu abin da ga an hada shi cin ruwa ne ya kawo za ta wata kasar mu kuma ka tsalla kuma kai namu ana
cin ruwa
eh
ban gane cin ruwa
da gida ruwa duk waje ruwa ne kike cin gida ruwa
eh
to kuma kin yabin ne nufin a za ka hada wani garin kana
ne ne suka zo suka tada hausan koko
hausan da Fulani Fulani hausan ka tada Fulani kokuwa
to kenan dai garin na Fulani
ne eh na Fulani ne dama ai abin da ga mi kenan eh
to me garin nan
suka yi fice da shi daga noma da shi kiwo shi kenan suna garin nan
to wani irin gwagwarmaya garin nan ta fuskanta
gwagwarmaya mun zama lafiya aka ganin wani gwagwarmaya kuma da aka garin nan tun da aka soma shi a cikin zama lafiya muke
shi mai wanda ya saka manya ne mutum ɗaya ne ko
kwa manya ne iyayenmu ne yawwa iyayenmu ne suka saka shunan garin da kuma halin su hina ginin sa girin da mulki Allah ya malufa datti da ne malami
masu sauraron mu a tara mako mai zuwa domin jin wani tarihin wani garin a kanan dabo
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu
Zantaruko ake biyan bukatu yin marna zo da hoko tarabi kara kara mun dan idi da sako bibiya wa mai nisa har ta riski wako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce dalilin biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi goge karkasha farko Jada da azbi ba nisan sa ta tace duya da shalbi bai ruko da mai haske musdafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai zuba a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a bashi shi ya sauka rayayye duniya a hushe bangulin sarabar arzikin halittu dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan ali da sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai dai sai da kai ne yanto kai na ba komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gidan sa dauka bai gamu da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki sarrafa ka mai kowa na ka nema aiki kowa na fi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wanda yake ne kwatan kwacin iranka dukan fadin da ba kai ba to kira shauka
yaudara ta tare kun wanda bai faɗin ka kai ne ina guyayi rakiyaran da zaka sauka kai ne ina guyayi zaki lokacin ta baka dan kai ina guyayi jifa dan kashi mayaka kai ne ina muke dadi du wajen da zaka kai ne ina guyayen bashi kirinka kai ne dayan sa kwallon kwal wanda bai da tamka gafara in yo zariya in fada da gurga waye cikin halitta kau ba ya gyara riga dukan fadin da bashi ba in kaji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyale ka ba wuya mazaga sansanin sa bai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege damar makamai ne mai shiri da wasa bin gida mu zansa ne gaskiyar numfansa cicira yake sarki ko ga tafiyarsa ba shi ko da mai nema ungwace shirinsa kai ubansa alkasin dole ambatarsa kai duwa da shan Allah wa ya hausa wansa kai taka kai tasu annabi iyawa Allah lar ilahiya kai kake rigewa kai ka faru ba farko kai kake tahowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu dan tayawa annabin mu mai tuta nan dake tsayawa tambura ake yi ma santalin mazaje shashiri na Allahu ba amma garaje mai cika da haiba ne shi yazo da saje arzikin ka duka shi sau cikin gidaje kai ka ba mu imani fal cikin kiraje safiya dare rana ni yaban ka zanje lafiya gwanin Allah mai hawa da sauka shakira da sauraro shugaban ma'aika kar abincika babu ba kamar irinka wanda dai ya san Allah ya ji yo kiranka ya masihu ya musa wa yake biya ka almaki zu izin ya ake saninka mai mayar wacin haske mai farin gidanu mai zarazaren yatsu mai fadi a sandu mai mayar wacin gashi mai taya ka auno mai mayar wacin goshi sansanin sanannu mai cikakkiyar gamba shan da duk ya kyale ka ba wuya mazaga sansanin sa bai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege damar makamai ne mai shiri da wasa bin gida mu zansa ne gaskiyar numfansa cicira yake sarki ko ga tafiyarsa ba shi ko da mai nema ungwace shirinsa kai ubansa alkasin dole ambatarsa kai duwa da shan Allah wa ya hausa wansa kai taka kai tasu annabi iyawa Allah lar ilahiya kai kake rigewa kai ka faru ba farko kai kake tahowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu dan tayawa annabin mu mai tuta nan dake tsayawa tambura ake yi ma santalin mazaje shashiri na Allahu ba amma garaje mai cika da haiba ne shi yazo da saje arzikin ka duka shi sau cikin gidaje kai ka ba mu imani fal cikin kiraje safiya dare rana ni yaban ka zanje lafiya gwanin Allah mai hawa da sauka shakira da sauraro shugaban ma'aika kar abincika babu ba kamar irinka wanda dai ya san Allah ya ji yo kiranka ya masihu ya musa wa yake biya ka almaki zu izin ya ake saninka mai mayar wacin haske mai farin gidanu mai zarazaren yatsu mai fadi a sandu mai mayar wacin gashi mai taya ka auno mai
mai mai alwacin goshi.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.